This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Nikki Haley da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a nan Amurka ta janye takararta a yau Laraba. Sannan za ku ji halin da wasu iyaye da 'yan uwa suka shiga bayan da ƙungiyar Boko Haram ta sace 'ya'yansu a yankin jihar Barnan, Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Salamu Mini Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
To jama'a, assalamu alaikum. Nikki Haley, abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican bayan da ya mata fintinkau a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin kasar. Haley, wacce a da tsohuwar jakadar Amurka ce a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta taya Trump murna, amma kuma ta ki bayyana goyon bayanta ga takararsa. Sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine zai zama musu zai rike tikitin jam'iyyar a zaben na Nuwamba, inda zai kara da shugaba Joe Biden, wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani.
In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July.
Ta ce ga dukkan alamu Trump ne zai zama mana dan takararmu idan muka zo babban taronmu a watan Yuli. Ina taya sa murna, ina kuma masa fatan alheri. Muna dauke da rahoto nan gaba a cikin shirin. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar, danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hare-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis da ke kudancin zirin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa Isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin don a magance abin da ya kira baƙar wahala da jama'a ke fuskanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, Ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Ƙasar ta samu 'yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga ƙasar Burtaniya, kuma ta kasance ƙasa ta farko da ta samu 'yancin kai daga yankin kudu da Saharar Afirka. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Accra.
We in Ghana know how to set the lead. We did it tonight.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yake jawabi a wurin bukin cika shekaru 67 da samun ƴancin kai a birnin Kufuredua da ke yankin gabas. Taken bukin bana demokradiyyar mu alfaharin mu, ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un demokradiyya da kuma samar da zaman lafiya. Bayan shugaba Akufo-Addo ya bayyana wasu nasarori da kasar ta samu a yayin da take gudanar da demokradiyyar ta, ya ƙara da cewa mulkin mallaka asali ba shi da ka'idojin demokradiyya. Kuma duk abinda muka sani game da zabe a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa, ya ƙara jaddada wasu daga cikin nasarorin Ghana demokradiyya ga muryar Amurka.
Mun samu ci gaba kwarai tun da muka soma demokradiyya har zuwa yau. Wayan shine mun samu kwanciyar hankali, ba mu da matsalan haifar da shugabannin kasa bayan wanda muka samu su shekaru da su ta wuce.
Mun kawo abinda ake cewa partisan politics, an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka filin jaya shine NDC MPP. Bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musgu na wani ko a hana wani tofa albarkacin makan shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa.
To a bangaren kalubale fa,
muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayan sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa. Sun muna alkawali da yawa kan su zo sun yaki ci hanci da rashawa amma ba su so shi ba. Sannan kuma wayan mu kuma an yi kai wani lokaci mun fi son partin da kasan muna Allah mu ga party muna fawa amma ainihin cigaban kasar ne bamu damu ba.
Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya yaba wa shugaban Ghana bisa kyakkyawar kwarewar jagoranci. Ya kara da cewa basirar shugabancin shugaba Akufo-Addo ya tsallake Ghana har zuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. Sai dai wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bikin samun yancin kan.
To gashi dai hubu samu yanci kai yau shekara 67. To wadansu bangarori muna gan cin gaba, wadansu bangarori kuma ba cin gaba. Yanzu aka kawo duba kaman Ghana akwai tsadan rayuwa, kayan na da tsada da kyau, kuma ba karar ma'aikata albashin su ba. Sai sa muna roƙon gwamnati ya duba mu.
Yau wai mun samu yancin kanmu, wani ci gaba muka samu cikin kasanga, domin yau in abi yayi kamar za shi gaban wani kuma komo she komo da abin baya. Mu ba mu gan ci gaba da Ghana ya samu ba, da an bar batun independence nan ma da yafi, domin komai ya balakuce. Ba abinda ke tabuwa cikin kasanga, ba mu da shugabanni masu tausayin kasa da talakan kasa. She yau wani mun na za a sai da shi independence, wana celebrate mun samu yancin kanmu, wallahi da bai ba da yafi.
Shugaba Akufo-Addo shine ya juya bikin yancin kai na kasa zuwa yankuna daban-daban don karfafa tattalin arzikin yankin. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Nikki Haley da ke neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican ta janye takararta a yau Laraba, sa'o'i bayan da aka kammala babban zaben fidda gwani na Super Tuesday, inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kada ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya haɗa mana.
Janyewar Nikki Haley na zuwa ne sa'o'i bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya lashe babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday, inda aka gudanar da zaɓuka a jihohi 15 da wani yanki da ke ƙarƙashin ikon Amurka.
The time has now come to suspend my campaign.
Lokaci yayi da zan dakatar da yakin neman zabe na. Dama na faɗa muku cewa ina so na samar wa Amurkawa wata dama da za a saurari ra'ayoyin. Na cika alƙawari kuma bana wata nadama.
I have no regrets.
Haley dai bata sanar da nuna goyon bayanta ga Trump ba, amma ta ce ya rage gare shi ya san yadda zai samu goyon bayan sauran mutanen.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those.
Yanzu ya rage ga Donald Trump ya je ya nemi ƙuri'un 'yan jam'iyyar mu da ma sauran jama'ar da ba sa goyon bayan sa. Ina kuma fatan zai yi hakan.
And I hope he does that.
Wannan shawarar da tsohuwar gwamnatin jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke, na nufin yanzu Trump ne kadai ya rage cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta Republican. Haley dai ita ce babban mai hamayya da Trump, kuma mace ɗaya tilo da ke cikin takarar. Sai dai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito, yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala saboda rashin samun cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyarta. Amma duk da haka ta yi nasarar doke wasu gaggan 'yan takara da suka nemi tikitin jam'iyyar, kamar gwamnan Florida Ron DeSantis da kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Gabanin janyewar Haley tun a daren Talata, Trump ya yi jawabin murnar lashe babban zaben na fidda gwani, amma ya kauce wa ambata sunan Haley wacce ya zaba a matsayin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a wa'adin mulkinsa na farko. A maimakon haka sai fi mai da hankali kan abin da gwamnatinsa za ta yi idan ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba.
We're going to straighten it up, we're going to close our borders.
Zamu daidaita al'amura, zamu rufe kan iyakokinmu, zamu kuma rage matsalar hauhawar farashin kayayyaki.
We're going to drill, baby, drill, we're going to get the inflation down.
Trump, wanda ya kwashe kusan minti 20 yana magana, ya yi jawabin nasa ne daga gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida. Kuma jihohin da ya lashe sun hada da Virginia, North Carolina, Tennessee, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Colorado, Maine, Alabama, Arkansas da Minnesota, yayin da Haley ta lashe jihar Vermont. Tsohon shugaban na Amurka ya kara da cewa za su yi maza-maza su hada kan 'yan jam'iyyar tasu ba tare da ya ambaci sunan Haley ba.
Our country's history has been sad in so many ways, but
akwai abubuwan bacin rai dangane da tarihin kasar mu, amma za mu dauki matakan da babu wanda ya taba dauka wajen farfado da kasar.
We've been able to do for a long time.
Shi shi dai Biden Tinake hangen ya samu tikitin jam'iyyarsa ta Democrat, duba da cewa ba fuskantar kalubalen hamayya daga jam'iyyarsa, abin da ke nufin gaggan 'yan siyasar biyu za su sake karawa kamar yadda suka yi a zaben 2020.
A gaida Mahmud, yanzu kuma sai Najeriya, inda rahotanni daga jihar Borno ke cewa wasu iyaye da 'yan uwan 'yan gudun hijira da aka sace sun bayyana irin mawuyacin hali da suke ciki, inda suka yi kira ga hukumomi da suka yi musu ɗauki don ganin an kubutar da su. A daren Lahadin da ta gabata ne, wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne suka yi awon gaba da mutane sama da 300 a ƙaramar hukumar Gamborin Gala. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Mustapha ya aiko mana.
Lamarin ya faru ne ranar Lahadi bayan rahotanni daban-daban da ke fitowa a ƙaramar hukumar Gamboro Ngala da ke arewa maso gabashin jihar Borno da 'yan ta'addan Boko Haram suka sace mata da 'yan mata kimanin 319 a ƙauyen Bulabutuye da ke gefen dajin Ngala yayin ɗebo itacen girki. Mafi yawan mutanen suna zama a sansanonin gudun hijira da aka sugunar da su. Rahotanni mabambanta sun yi ta karo da juna, inda fadar gwamnatin jihar Borno ma ta samu labarin a yau. Sai dai ma'aikatar labarai ta jihar Borno ta cire wani sanarwa inda take bayyana faruwar lamarin, amma har zuwa yanzu bata tabbatar da adadin mutane da aka sace ba. Sai dai azantawana da ɗaya daga cikin iyaye da take zama a sansanin ta wayar tariho ta tabbatar min da cewa cikin yaran akwai yaran makwabtanta.
Barka ne, kina ƙaramar hukumar Gamborin Gala ne?
Eh, wallahi ina Gamborin Gala.
To, Lahadin da ta gabata ko wani ibtila'i da ya faru, an ce an sace yara 'yan mata kusan 319. Shin ya labarin yake?
Eh, wallahi mun sha wuya fa sosai. Yaran mu sun kai 300 ma sun fita itace har yanzu shal ba mu gansu ba, wallahi har yanzu har yaran makautana guda uku sun fita har yanzu ba su zo ba.
Oh, yaran makautanki ma suna ciki? Sun kai su nawa?
Sun kai su hudu ma, wallahi ba sa nan yanzu, ba musamman inda suka shiga ba wallahi.
Ko ba faɗa muku cewa ga inda suke ba, ko kun ji sojoji sun kwato su, babu haka?
A'a, ba mu ji labarin komai ba wallahi, ba mu ji komai ba.
Wani matashi da aka sace yayarsa ya bayyana min ta wayar tarho yadda halin rashin 'yar uwar tasa ya jefa mahaifinsu cikin halin damuwa.
Barka dai, kana Gamborin Gala?
Eh, haka ne, ni ma ina wajen.
To, kana wajen yaya lamarin yake ne?
Eh, to lamarin nan akwai matsala sosai, ba ni ma akwai yaya ta mace ta je ita ce neman itace, amma har yanzu ita ma bata zo ba. Yanzu haka babanmu ma wallahi bai san me yake ba, waya cikin hankalin shi wallahi. Abin nan fa wallahi ba wanda ya zo. Lamarin nan gashi wallahi muna cikin wani hali wallahi.
A cikin yaran da 'yan ta'addan Boko Haram suka tafi da su, akwai maza a ciki kimanin 113. Daga cikinsu akwai wata uwa a ciki, ta bayyana min ta wayar tarho cewa an tafi da ɗanta mai kimanin shekaru 21. A hirar ne da ita ta wayar tarho ta harcen Kanuri, ta bayyana min cewa yaronta mai kimanin shekaru 21 an tafi da shi kawo yanzu, ba su san halin da suke ciki ba, kuma har zuwa yanzu ba a bayyana musu ko suna hannun sojoji ba. Yankin tafkin Chadi dai a kwanakin nan ana samun alamun hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram, inda ko a kwanakin baya mahara sun farwa wasu manoma a yankin Kalabalge da ke jihar Borno, inda suka kashe mutum guda tare da jikkata wasu tare da awon gaba da kayan abinci. Zuwa hada wannan rahoton, na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Gamborin Gala, sai dai ban samu layinsa ba. Aka zalika na masa sakon karta kwana, zuwa yanzu bai maida min da amsa ba. Kawo yanzu ko a bangaren gwamnatin jihar Borno ma barce komai ba. Aka zalika a bangaren jami'an tsaro ma su bayyana wani sanarwa a hukumance sun fitar game da wannan al'amari ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamannin ta dan dubayya. Ka dauki alƙalami zana in zaka iya, faɗo maso ko kun baza na kosa ba. Karshen labarin da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa. Ga zuciya na ta faɗin kada in fasa, ina tafe da
yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba Ya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na talla in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galbabatu yar mutanen yola taji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dandana
madalla gaida nazifi asnani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mata BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma
ni makafin ba ife ni da shi ba dama na sami shi at the age of 18 years makauci da ke sami shi wurin rafi ana kan shi river blindness tsoro da kin doki tsoro eh ci je kai na bari ma wani James
ni ma wannan ne physical challenge kuma da kai tace na ka ka fe ni ba at the age of 10 in Chiwa Kenya hospital that's the end of it ya zo ne kaman maganganu ne muke ji nan ne kaman allura ne akai
wasu shugabannin na kasassun kasar Ghana kenan dake fafutukar ganar da al'umma muhimmancin ilimi kula da kiwon lafiyar yara da batun neman aikin yi bayan kammala karatu a wajen masu bukata ta musamman a wata tantaunawar musamman da wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bakoye shirya a Accra labarin bakin shirin Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu na nuni da cewa sun tsinci kansu ne cikin halin tawaya sakamakon rashin daukan matakin da ya dace a yayin da kowanne daga cikin su ya fama da rashin lafiya wannan na kara fayyace nauyin da ya rataya a wuyan iyaye akan maganar kula da lafiyar yara tun suna kanana
sunana dai Abdulrazak Yusuf ni aife ni ni mani kuma na yi girma ta kintampo ni makafin ba aife ni da shi ba dama na sami shi at the age of 18 years
shekara 18
makauci da ake sami shi wurin rafi ana kan shi river blindness wani dabba ne da muke cikin turanci ana kan shi black pox ina nan kaman isuru eh ci je kai na bari ma wani James to na wanda ya zo aka ba mu iya mun gane kamar ya kamata mu duba mu magance mu zo ta wurin hospital shi muka doki bakin magani ana ta zubawa to a bai bata mini
Idoki na. Suna Lido, ni na wannan ne physical challenge kuma da kai tace. Na ka ka fe ni ba. At the age of 10, in Chiwa Kenya hospital. That's the end of it. Ya zo ne kaman maganganu ne nake ji nan ne kaman allura ne aka yi. Kuma gaskiya sickle disease nan duka. Wayin ka nan ne da kana na duba. I mean duka to the end. Amma just yarabatan ne zo ce mu duka shi aka.
naga kana rike sanda to kafa biyun ne duka
guda ka dai na left hand
Malam Razak ka ce kana shekara 18 ka samu mazalar rajista na ido shekara 18 din kana makaranta ne ko dai a lokacin ka fara makaranta
an fara makaranta da zuwa shi makon rayuwa na duka cikin kintampo ne
tauto
kintampo kuma ba cikin garin kintampo sosai ba
kauye
kumfano nisa sosai ha bature cottage urna isa da ciwo ne serious na sana nazo Accra
shi sa Accra ka fara makaranta ku
Accra muka je hospital ka gane ka gabin dake damu na duk wani lokaci duka ba mu fanci abin da ke damu ido na isa ne muka zo Accra na mun je Kwalegu da 37 doctor suka gane kuma ga
su bikin Kwalegu da su
inda muka kiyo naka gane kuma ga abin da ke damu na ba mu ya mun continue the hospital number shi ka gani gidade ai wani wurin da yake kankan na dusa ya taba kama shi kaza kaza shi ka daga kawo wannan bakin magani cikin danji na ma ina da waran da suka protest kuma bai kamata san wannan magani kuma waran su kuma suka kiya wanda suka kiya ne kuma suke da karfi kai da
lokacin duka ba kai ka asibiti ba
muna cikin hospital
muna zuwa asibiti muna bakin magani
muna zuwa hospital sannan aka introduce wannan bakin magani bakin magani na shi bakwai uku kada shiru ne ba
Malam Halidu ya batun makaranta
an wannan nan ne ba fara su da sauri ba don ciwo na kuma yayi dai zo na zo na tafiya kasa baratan na ban scratches an ji ta ce ina da fi kasa ne sannan aka fara sami school da mai zo fara na kuma friend school na fara face
makaranta
from 1 to class 6 then she muka join a GSS from GSS then SS National Education Method Secondary School after that na one little bit course in journalism is actually in Nagodabo
yanzu kai malami ne na makaranta
na makaranta na Warabu
secondary school
ko normal primary school Nagodabo history science and computing
ya ba kai aikin jarida ba yanda kace ka je journalism
gaskiya nayi little because of radio TV presenting she muka yi DJ kuma amma neman aiki kuma ya zama magana ganan ga muke magana kuma magani na kuma na zama disable don gaskiya na tuna wani firan ne yazo mun je muna attachment daga top radio da muka je muna attachment wuri she wani babban mutum yazo yace kuma ina da story ina neman mu zo mu cover story na daga Kwalebu amma ya kadiyo hatin ma ana karban su kudi sai a karbe su kudi ba
ciwon
zuciya so ina neman wani yaje yaje cover wannan particular story she editor na Clement Akolo sunan shi kenan she ce mai kama ni na je she ba wani tambaye shi ya yayi uri nan no editor ne dia mai he's one of the best amma kai kokarin ka yes pushing nan ni
haka ne
ba shi na
shi yana ganin saboda kana raga sanda ba za ka yi kai aiki ba kan kuwa gashi shi editor ya san cewa ka iya kai to yana cikin abin da ya karya ma guyuwa ka bar aikin jarida ko dai
wannan kuma duka na cikin don an zana letters throughout kai different kind of stations so mu duba ko dai ko ni a kira kama ka zo kai wani abu ma kowa bai duba fuskan ka ba so kana gan kama why not just relax and see mu duba bin ne zai faru to duka na cikin ni mutum ya relax cikin ramanin shi duka cikin abin yan aikin shi duka
kuna da kungiya na kasar su a Ghana kuna cikin wannan kungiya ko
muna cikin kungiya da muke da shi ka gani na kasar su muna nan daban-daban ni makafu ne kisa akwai na makafai sannan ban da shi kuma akwai na abin da ake kira umbrella body Federation da mu duka disability da duka mu duka muke karkashin
shi kan ku gaba da kuna karkashin wannan
isa ni an zo shani policy program advocacy na disabled chin garinga federation nake saya ma isa mu duka
wato babban kungiyar ke ji
amma
kungiya
amma kaza tunde dai wani makafu ne wani guruguri ko wani da special area ne yake da shi isa ni zo shani makaunci Ghana Blind Union namu na
kungiyar makafi na
su dai da su sai su yi batun makafai kan karkashin wannan babban kungiya
tare
da
da mu da su dai amma mu dukkanmu muna cikin wannan ni na fara wannan aiki ta wurin almost 20 something years kenan
kana shirin da wannan abu
eh wannan
kajima
can kuge na isa ni aura from PRO to president to koina isa
ka rige mukamai ma a ciki
eh
amma wani mukami da wani mukami ka rige
in ya zo wurin blind PRO leadership Greater Accra National duka na
jami'a wanda da jama'a kenan na wannan kungiya na makafi
haka yanzu ga na kare da na federation
da kasa baki da
Greater Accra president su na aje shi na oke na ka bani kuma na Ghana Blind Union the whole Greater Accra secretary su
kane secretary
su isa akin kungiyan nan da ina cikin
wallahi Halidu fa kana cikin kungiya
muna cikin ina cikin kungiya gaskiya fashion nan nan da kungiyan mun nan ina can ta wani ngwana kiran gwan na salanda to gaskiya ni ban fita ban so shi ta kaina
kuma
ban zuwa stigma nan na da yawa yes, I just don't want to join. So I just I'm on my own than doing my own thing. Ama the twin time when I kazo, akaba nima kamu. Muna the principal abinga kamu. Zu nima muna muya mukaribu kumi mu na ba mukai chankuma. Ba muna under AME. So since then nima so kachika mumu from kujia muna.
Na nima.
Na
na kasar su wanda yake suna nima.
Ni nima. Ke aka zo aka gani aka ce kuma yanzu nan dai ko na kina so ne.
Kafin dole ka karba.
Yanzu ka karba. Sashi da join wannan na. Cikin wannan physical challenge group mun nan wurin nan ne. Ni secretary.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa ta musamman. Yanzu a madadin waɗannan jagororin kungiyoyin na kasassun Ghana Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
To madalla gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To Nikki Haley abokiyar hamayyar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta janye daga takarar neman tikitin jam'iyyar Republican bayan da ya mata bintin kawo a babban zaben fidda guni da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin kasar. Haley wacce a da tsohuwar jakadar Amurka ce a Majalisar Dinkin Duniya ta taya Trump murna amma kuma ta ƙi ta bayyana goyon bayanta ga takararsa. Sai dai ta yi nuni da cewa babu haufi shine mai zai samu tikitin jam'iyyar a zaben na Nuwamba inda zai kara da shugaba Joe Biden wanda shi ma ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda guni. Haley ta ce ga dukkan alamu Trump ne zai zama dan takararmu idan muka zo babban taron mu a watan Yuli. Ina taya samunna ina kuma masa fatan alheri. A yau Laraba Ghana ta yi bikin cika shekaru 67 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka. Kasar ta sami yancin kanta bayan shekaru 83 da mulkin mallaka daga kasar Burtaniya kuma ta kasance kasa ta farko da ta samu yancin kai daga yankin kudu da Sahara Afrika. Bikin wannan shekara ya samu halartar shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara a matsayin babban bako hada da wasu jami'an diplomasiya. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na kasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar. Danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hare-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis da ke kudancin zirin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa Isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira baƙar wahala da jama'a ke ciki a yankin na Gaza.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku. Assalamu alaikum.